الدعاء للمريض في عيادته شريعه تاتي بجيو غير مرى اللافية إذا كان غير مرى اللافية بعد ما سهوتوا أكيبا أكوي الدعاء دا أكيب ومرى اللافية لا بأس طهور إن شاء الله شكنا باب دقون جملة wane bai da lafiya ciwon kafa yake ciwon ciki yake ya kwanta ne ya tashi a'a bai tashi ba kana zuwa abin da zaka ce masa la ba'sa tahurun insha Allah hadisin Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu Abdullah ibn Abbas yake cewa idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaje kan mara lafiya yaje gaishe shi to abin da yake ce masa la ba'sa kamar yana nuna masa ba komai babu laifi ba tsanani a kanka ba cuta a kanka za ka samu sauki tahurun insha Allah wannan ciwo da yake damun ka kankarar zunubi ne insha Allah shine la ba'sa tahurun la shidda wala adha alayk wala dhur ko wala darar babu kunci babu cutuwa tahurun wannan ciwo riba ce gare ka ana kankarar zunubin ka insha Allah insha Allah ta'ala jumla ne khabariya ba du'a'iya ba me yasa aka ce jumla ne khabariya ba du'a'iya ba an hana mutum in yazo yin addu'a yace ya Allah ka gafarta mu in ka ga dama Allahumma firli in shi'ita Allahumma arhamni in shi'ita wannan bai halatta ba hadisi Imam Tirmidhi a kace ya Allah ka yafe mu kamar yanzu kai ka zo wurin mutum ne kace da Allah ba 2500 in ka ga dama ya ka gani bai zai baka ba kawai ka dake kace ban 2500 ba wani dogon tali to shi ma Allah haka ake masa haka annabi yace ayyo Allah ba wai rashin ladabi bane ya Allah a bani ina da bukata kurf amma Allah ba nin kaga dama to wannan maganar tahurun insha Allah ba yana nufin Allah ya kankare ma zunubi in ya ga dama ba a'a muna fatan Allah zai kankare ma zunubi shine wannan shi la ba'sa tahurun insha Allah jama'a wannan ita ce fa sunnar duk wanda yaje gaida mara lafiya in dai bai gaya masa wannan kalmar ba to bai yi sunnar annabi ba a wani ka ya ji ke ka ba dai ka cikin naka dai wani kana wahala kana wahala kana wahala Allah dai sauke irin wannan ciwon fa wani ke fa wallahi mutuwa yi subhanallah ka zo gaida mara lafiya ka san akwai wasu yadda ka san wato ni ban san abin nan baho wani yadda kaga baho haka yake bai da wato bai da fatani har sai dai ta hauka gaban mara lafiya kai da ake son ka je gurin mara lafiya ka ta karfafa masa du'a annabi cewa fa la ba'as tahurun insha Allah wai 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 wani haka jikinka ya zama wani haka ka lalacewa da wannan irin rama subhanallah ba kyau ko mun lalace wanda yi da kare shi cika amma wani jiki yayi kyau ko da ko bai yi kyan ba a yayi mana tunda ba ga ganci a kabari ba eh a ai ba laifi gaskiya ai ba laifi ni ban ma yi tsammanin ma zan ganka haka ba sai ka dena sai ka ji wannan lafiya da Allah sai a kware kuwa karfa ka ce Allah din kuma ka ce a kware kuwa mana ka dan da karfafa masa gwiwa eh amma ka zo ka da ruɗa da shi wani ba sai gudawa ta kama shi ba wani bawan Allah fara na yake gaya mana an yi haddari kana ji ko da akai haddari matansa biyu suka mutu matansa na biyu suka mutu Esther ta mutu shi kuma yazo a ragargaje ya kakkarye ya goggoce rai dai zai rayu bai zai rayu Allahu a'lam to a lokacin da ya haddarin ɗaya kan dai damu ya gagawanta to wani abin sai eh ɗaya kuma bai san halin da ke ciki ba to wani abin sai ta yi mai da hankali ciwon sai haɗu hawan jini ne ga ana ta treatment ɗin wanda aka kasa samun kanshi to shine masu hankali sai suka ce to kar a yadda a gaya masa ɗaya matar ta mutu mallam yana cikin rashin lafiyar da ya ɗan samu dama sai yake kiran sunan ɗaya matar wance a kawo min kunu wance a kawo min ruwa haka ɗin kuma sai a shiga gidan sai aka dace aka je aka samu ɗan garin kunun aka kawo ruwan aka ce gashi ta kawo maka ta fita amma fa ta mutu wallahi wannan yanayi inda za a gaya masa ta mutu ba mamaki in ya zo da ajali shi ma sai ya tafi ku lura da kyau a rayuwa za ga mutum ya mutu ko matarsa ta rasu bai ɗau lokaci ba kurin shi ma zai bi ta ko aka yi wa mutum mummunar mutuwa da ta girgira shi sai gaba zai daɗe bai ta jinya kurin shi kenan in ya zo da sababi sai ya tafi to ko da dai ma mutum zai mutu ɗin mala